الحمد لله الحمد لله على كرمه ومنه وإحسانه والحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام والحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه باين الله من هدو a wannan gari mai tarihi a wannan rana ta juma'a daya ga watan janairu domin gabatar da huduba ta farko ta bude wannan masallaci mai albarka muna fata da wanda ya gina wannan masallaci da wanda ya bada shawara a gina wannan masallaci da wanda ya shige ga wajen ginawa duka Allah ya saka musu jannatin firdausi masallaci guri ne mai daraja masallaci babu wani gini a duniya da ya kai masallaci daraja a musulunci wanda ya fara gina masallaci a duniya annabi Ibrahim da shi da ɗansa annabi Isma'ilu wannan masallaci da muke zuwa na Ka'aba annabi Ibrahim ne suka gina Ka'abar da shi da ɗansa annabi Isma'ilu وإذ يرفعُ إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم su suka fara assasa wannan masallaci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yaje masallacin Ka'aba yayi salla so daya zai samu ladan irin wannan salla har so 1000 in kai azhar la asr magriba isha asuba a masallacin harami sai wani yayi sallah ta shekara 250 a wata kasa kafin ya kawo ka a rana daya kawai darajar masallaci haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga madina abinda ya fara assasawa a farko shine masallaci yana sauka a Quba sai ce su nuna masa filin da za a yi masallaci tun kafin ya huta yasa aka fara karkade guri aka share aka gina masallacin Quba wanda duk mutumin da ya shiga madina kafin ya isa can masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam zai fara tarar da masallacin Quba wannan masallaci shine inda manzon Allah ya fara sauka kuma duk ranar Asabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan taso daga cikin Madina ya zo Quba ya salla ya koma wata ran a abun hawa wata ran a ƙasa da haka sahabbai suke koyi da shi kuma ya ce duk mutumin da ya tsarki yayi alwala daga gida ya zo masallacin Quba yayi sallah raka'a biyu Allah zai bashi lada kamar wanda yayi umara kamar ladan kai umara shi yasa cikin gurare guda 6 da ake so ko guda 5 da ake so mutum ya ziyarta na shari'a ba na tarihi ba guda 5 ne to masallacin Quba yana ciki masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda in kai sallah zaka samu lada 1000 kowace sallah kai sai an ninka maka irin ta sau 1000 in kai azhar to 1000 ce in kai la'asar 1000 ce in kai magriba 1000 ce in kai isha 1000 ce in kai asuba 1000 ce in ma kai nafila 1000 ce to daga nan sai Quba su ne masallatai biyu sai kuma kabarurruka gurare guda 3 da aka binne inda aka binne Annabi da Abubakar da Umar yana cikin guraren da ake ziyara inda aka binne matan Annabi kusan gaba ɗayan su banda Khadija da Maimuna kusan duk suna nan a cikin Baqi'a da Hassan da Hussein da sauran sahabbai su Usman duk suna nan sai kuma can inda aka binne mutum 70 da suka yi shahada a yakin Uhud su ne gurare guda 5 wanda shari'a ta ce a ziyarta a rago wanda muke ta zuwa din na tarihi ne da bude ilimi amma waɗannan su ne na shari'a wanda an ce kawo nassi za ka iya kawowa to kun ga ashe masallaci yana da daraja a addinin musulunci sannan da annabi ya shiga Madina sallallahu alaihi wasallam bayan fa yayi masallaci a kofar shigowa da ya shigo Madina ma sai ya fara neman a nemo masa fili ya siya domin yayi masallaci ya sauka a gidan Zaid bin Khalid wanda aka sani da Abu Ayyub al-Ansari shine mai masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wani fili a kofar gidansa yace wannan filin na suwaye muna so a siyan mana aka ce na wasu marayu ne Sahal da Suhailu sai ce to a kira marayun a gaya musu muna so mu sai filin nan aka zo aka yi ciniki dinare 10 lokacin sai da Abubakar ya ce ni ina da kudin ya dauko kudin ya biya ya biya kudin to aka zo aka gyara gurin akwai wani guri da aka ake shanyar dabino aka share akwai wasu baraguzai aka kankare su akwai wani guri ma da aka binne mushrikai aka kwashe kaburburan mushrikan aka cire kasusuwan aka share gurin aka gyara shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da sahabbai suka zo suka gina wannan masallaci shi ma yana daukan bulo a kansa yana cewa Allahumma la aisha illa aishul akhira faghfir lil ansari wal muhajira wasa cewa nahnu allazina bay'u muhammadan ala jihad ma baqina abada Allahumma laula anta mahtadaina wala tusaddaqna wala sallaina fa anzil sakinatan alaina wa thabbit al aqdam illa qaina wal mushrikuuna qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina dusha abaina abaina aka gina wannan masallaci da annabi da sahabbai kun ga ashe annabawa suka fara assasa aikin masallaci wanda duk ya ware dukiyarsa yadda dukiya take da tsada yadda ake rowar dukiya yazo ya sai guri ya gina masallaci isasshe wanda zai shi mutane su yi sallah to Allah dai kadai ya sallalar da zai samu na farko masallaci ba a gadan sa balle a ce wani ya gada ya mai da shi kanci ko ya mai da shi gona masallaci ba a gadan sa masallaci ba a tashin sa ma daga gurin din da kai masallaci to ya zama na dindindin har abada in ma gwamnati ta buƙaci guri za ta yi wani aiki kuma akwai masallaci to sai ta ba da kuɗi daidai da na wannan masallacin an sake yin sa a wani guri saboda na wakafi ne shi kuma wakafi dindindin yana da so duk ranar da aka shigo aka yi sallah in aka yi azhar duk kowa ya azhar to sai Allah ya kirga adadin wanda suka yi azhar ya rubuta wanda ya gina masallacin adadin yawan azhar din in aka yi la'asar in aka yi magariba in aka yi isha haka za a yi ta yi har alkiyama ta tashi ka kashe mai wayo mai hikima mai azanci mai arziki mai dabara kuma wanda Allah ya sa ya dace sai ya dauko dukiyarsa mai karfi ya samu guri ya gina mutane masallaci ya musu makaranta a yi karatu a yi sallah ga makaranta a ce a karanta qur'ani a karanta hadisi a karanta fiqhu a karanta sira amma yi turanci a yi lissafi sannan kuma a fado masallaci a ce Allahu akbar to mutum ya gama yi wa kansa gata wanda bai yi wa kansa sadaka jariya ba ya mutu ba wani abu da ya ajiye wanda za a dinga rubuta kansa lada to shi ake kira ya mutu muris domin kai kake sallah yanzu baka nan kaga ta tsaya kai kake azumi yanzu baka nan ya tsaya kai kake sadaka yanzu baka nan ta tsaya kai kake ciyarwa yanzu baka nan ta tsaya to sai ka bude wa kanka ladan da ko baka nan shi ladan ba zai tsaya shine masallaci makaranta asibiti ɗakin karatu rijiya burtsatse ana diba ana sha ana abdalla ana wanka ana girki ana ba dabbobi tsirrai suna sha to kawo kanka gatar da zai bi ka ko bayan mutuwa so da haka wannan shine abin da yasa annabawa suka assasa masallaci hatta al-masjid al-aqsa shi ma annabi ne ya gina shi domin Abu Zarr ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wai tsakanin gina masallacin Makka da masallacin Aqsa na Quds shekara su tsakanin zai kai nawa sai Annabi ya ce zai kai shekara 40 wata ruwan ya ce masa Annabi Ishaqa ne da ƴaƴansa suka gina masallacin da Annabi Sulaiman ya zo tunda shi yana da magina ga aljanu ga mutane sai yasa aka rushe shi aka canza masa